su kwara zanka arusiyan ta su go ikan bayra igi windiz ga barkar da bayan iwan haire yayi talfi alfa gaiga zanka iwo igi furu barkariya irma hangan afuyansi
eh here kulu linga yi bafuna ai gonni gira hakku
cheka ta hakku na yawan bala
girin hinza kan ai gogi barkar ai sinda izi ba dir koy barkar yan wodo irga du hankair koy nir wayandi dir mandu mo irga ni suru an foyan yir ko winde raga goyi e medu ger nonu
awam ku
alfa gai iyangai gafai
dalilin da ake sai
dalilo kan sai gono koy barkar haire no sin gingai badan zami sino kan ni sai men wari isi kan ni sai bankare aktir sunu talibi zoga ambarkar zama ngono igar zankai kan gone woita kindi idunu ai sindi hina kaldai barkar mu
dole sai sun je sun yi bara
sindi kamata ai
to kai himgaccau wati dingano igi windi wodi nonan igo ger masara mine talibi zai kura da bora fattakara lula talibi zo din dum singa cau
ga wannan babu karatu
bo foyan kan gogi di alhalikan razan ka talibai wogo gogo jote iwan bafu nasi windi koni fone gwamnato himga medan
de kondita za ine talibi de ineta bante zama alfa gai hima im barmai o kai yangu windin da zankwane imi don nan gandi hananiyan dai ine kurana ine hananiyan zam aslam tray hanani na gaba gwamnato mu mu da ke alfa gai woga batka misabara
les enfants
zankai wo misafon dara do su sahu so kan ga haggoi da zankai hallasa goji hayraye da alfa gai bongai firi irma hangan abdu ahmadu si
ces enfants là sont
zankai wat kuru igi dangwe ranu nang foyan barkar yanni dangine imitil sandim imkandata su fonwari wat kuru nang fon mu norni dangine imkanda nuru alfa gasi kimi maci zankai herei imga zankai wo gananu zaman foyan alfa babai gine kan zankai herei ngai ngitte giri funga isinda bai labari wadin senuwar saruso ga cingabon ferete alfa babai se zankai alhakobo talibi zai bumbu irga fakare dai ban wane zaro kan ika afrika zankai se
pour invoquer le phénomène de talibi
doso zankai halsa batiyan saruso gin borane ki zambar hinkan da waranka a ga bisa zanka talibi zambar fo kai ingai saruso gwaida amma ane ibo bucin di alhalo dinra irjerga la bayra
si tu m'as rendu ni j'ai fait d'eau.